Washington, D.C. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, D.C. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Hauna. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala, inda a yau ma 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan abubuwan da suka fi jawo 'yan mata da samari hankali a wannan zamanin. Shin wai a wannan zamanin menene ke burge mace?
Ya iya wanka, gashi mai kyau, motan shi clean, ke kin ganshi very handsome fa. Ya dauke ni irin muka fita cilin din nan, cin shawarma da drink.
Haka fa, ki ce dai samartaka a wannan zamani na gayu da ciye-ciye ne. Yadda naji tana bayani kamar ma dai shawarma ya fa burge ta dai akan kwalliyar nashi da tsaftar motar nashi ko ya ci gari.
To ni dai ma ban sani ba, kila idan muka tunduma cikin shirin za mu ji gasken wannan bayanin.
Haka yake Madina, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta samu tattaunawa da 'yan mata matasa 'yan uwanmu don jin ire-iren abubuwan da ake yayi, ko in ce abubuwan da mata ke ɗauka a matsayin haɗuwa a wannan zamani.
A kice dai za a ji zance a yau Amina. Samari kuma tso da akwatunan rediyon ku fa, domin tsintin 'yan abubuwan da za su sa, wato da za su sa ku daɗa burge 'yan matanku.
Lalle kam. Kuma muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To masu saurare, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce a wannan zamanin menene kuke ganin yafi jan hankalin 'yan mata da samari a fannin samartaka? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sai mu ta farko a yau ta fito daga wurin Fidelity Amini, inda ta ce mata san mai kuɗi, maza kuma faran mace, komai munin halinta.
Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Sani Gule Kampala, malam madori, ya ce salam yau da gobe. A gaskiya ni dai a gani na, na rike kantamemiyar waya da daukar wankan fashion na taka muhimmiyar rawa wajen cin hankalin 'yan mata a wannan zamani, ganin yadda mafi yawancinsu suka zautu da san abin duniya.
To sai kuma amsar Abdullahi Abdullah, inda ta ce assalamu yau da gobe, sunana Rahama Muhammad daga Jos, Nigeria. Abinda ya fi daukan hankalinsu shine yaudara, mun gode ku tashi lafiya.
Ita kuwa Hafsat Waziri ta ce babbar mota, babbar waya, ga kuma kuɗi a hannu, a ɗan wanka a ɗau makeup.
Madina, kin ji magana. To sai kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda ya ce duk da cewa ni da tijo ne, ba lalle ba ne in samu amsar wannan tambayar taku, amma duk da haka zan ɗan gwada in gani ko zan gane. Ni a ganina, da zarar namiji na da kuɗi kuma yana yawan ɗibar wanka, kamshi na tashi duk inda ya shiga, shikenan an wuce wurin, domin nima sanda ina saurayi haka nayi, na sashi zuciyar matata Jamila. Malam Ado, na ɗau matanka biyu.
Idan muka je ga amsar Aminu Salisu, shi kuma ya ce ƙarya ita ce gaba a gurin 'yan mata da samarinmu, sannan rashin dogaro da kai.
To sai kuma Alhaji Sale Atiku, shi kuma ya ce hakika abin da muke gani ya fi jan hankalin 'yan mata da samari a fannin samartaka shine ganin mata suna aiwatar da burinsu kamar yadda suke so. Haka mama zan.
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, ya ce ai babu abu mai jan hankali a wurin mafi yawan 'yan mata da ya wuce kuɗi, su kuma samari kyau, wannan shine zancen gaskiya.
To shi kuma AM Garba cewa yayi kalamin soyayya da iya wanka su ne suka fi tasiri yanzu ba kuɗi ba, wato packaging din nan dai Madina, ina ga shine da yake magana.
Isa Bulama Umar ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. A wannan zamanin gaskiya abin da yafi daukar hankalin samari ta fannin soyayya shine kyau. Yayin da fannin ɗan mata kuma abin duniya ba kamar da ba. Da jarumtakar kake kwace ka ko kuma kunya ki tafi sheki.
To shi kuma Suleiman S. Fulani Huragirke yace assalamu yau da gobe daga jihar Sokoto. Samari sun fi son gida mai kyau, mota mai kyau, su kuma ɗan mata sun fi son su aure mai kuɗi. Shine zamani.
Amsa mu ta gaba ta firo daga wurin Bashir Abubakar Kare yace daga jihar Kaduna, karamar hukumar Kubau. Salam VOA Hausa. Babu abin da yafi jan hankali na game da mata a wannan zamanin shine wallahi mutakar ka san baka da kuɗi, to wallahi kar ma ka tunkari mace.
Majina kinga Faiz Ibrahim ya takaita yace bleaching.
Wato bleaching ne yake jan hankalin shi koko me yake nufi?
To Faiz, sai ka turo mana da ƙarin bayani.
Idan muka je ga ɗan da kan das, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace YDG, to lalle babu abin da yafi jan hankalin samari da ɗan mata a fagen soyayya. Kaman ƙwarewa wajen lafazi da kuma ƙwalisa, ka zama ɗan gaye da za ta iya nuni da kai.
To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Abdul Aziz Ibrahim Galadinci, inda yace mu dai kan ba mu cewa komai saboda mun gajiya mun ga yau sannan muna tunanin gobe.
A yau amsar mu ta ƙarshe ta fito daga wurin Musa Babura, yace abin da yafi jin hankalin maza faran mace, abin da yafi jin hankalin mata mai kuɗi gida da za su kuma huta. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Kisan mun kirkiro wannan maudu'i ne bayan kin tana satin da ya gabata da ake maganar tsafta, mazan nan suka tinka caccakan mata.
Mata sun mun sha caccaka
ne. Kai tallade zan ce dai lokacin da suke sai muka ce to wai takamamme ma dai
menene ke burge
wankan nan ne dai kawai dai wannan tsaftan nan shine yake jan hankalin wato
maza ko mata. Kisa abinda ni abinda ma yake yanzu nake lura da shi cikin duk amsoshin tambayar mutane da muka karanta yanzu, kin ji akwai wanda ya ce ina son mace mai hankali, ina son mace mai
shine babu
mai da hankali kan wanka
faran
mace, a mata kuɗi suke so da yake kullun mata a ce kuɗi kuma mazan su kuma mazan wai faran mace kullun dai a ce maza suna son fararen mata.
Da wanda wai ni baki mamakin me yasa yanzu shi jarumtakan shi baya daukan hankalin mata?
That's abinda nake nufi kenan ai.
Lallai ka. To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya Kaduna mu leka zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin mu ma mu tafi da zamani. To samari sai ku kasa kunne. Ku ji takamamme abinda zai iya ƙara muku haɗuwa koko in ce swag.
Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe, inda muke tattaunawa da matasa akan al'amuran da suka shafi rayuwarsu. A yau ma za mu tattauna ne akan maganar soyayya. Za mu ji daga bakin mata, shin menene ke burge su a wurin abokan zamansu maza? Ma'ana idan namiji ya zo wajen mace, shin me yake burge ta da shi har ta amshi soyayyarsa kuma ta amince mishi? Muna tare da malama Hawwa da Aisha inda za su fayyace mana. Bari mu fara da Aisha. Ke ce karama ku ne yanzu kuke tashe kuke samun samarin ga su nan suna bin ku a waya ne a gida ne, shin me namiji zai mallaka na jiki ko na dukiya ko na menene da zai burge ki har idan ya zo ya nemi soyayyarki ki iya bashi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni dai gaskiya abinda yasa nan maza suke burge ni musamman irin wa'inda nake so, na farko dai ina son namiji mai tsafta, sannan ina son namiji danshi mai ilimi, kuma ina son namiji ni dai bana son namiji mai kyau.
Kike bidane ki ba?
Bidane ne ba.
Babban magana. Dukkan nan naki ke kuma yake yadda ki aure shi haka yanda yake?
Eh gaskiya. Ba na san namiji mai kyau.
Wato saboda kishi halanka da wata ta hango.
Eh saboda akwai kalubale iri iri.
To wai iri.
Musamman ma idan ka aure shi irin yana da karancin shekaru. Irin idan yayi maka abu yana ganin shi wani ne irin kuma mata yawa yana da kyau. Mata suna jiran shi a waje da sauransu. To yana fuskantar irin wa'innan kalubalen.
To kuma yake wannan cewa sun ce wai ai maza ma sun fi mata kyau wai saboda mu kulliya ne muke, shi yasa ake ganin mu haka. Wayin da rasa kulliyan su ma da ba ga haka ba ma'amalin Hawwa. A ke na ki tsarin me yake burkiki a ga namiji?
To
ni tsakanin da Allah abin da yake burge ni a dan namiji ina so in ga namijin mai nasuwa
kaman ya nasuwa
yawa namijin da ya san abin da yake yana da nasuwa sannan wanda ya san darajar mace
to a wannan zamanin
akwai ana samu wallahi ana samu a wannan zamanin namijin da ya san darajar mace mai nasuwa mai tsafta mai gamshi
yani irin da mijin kuma kina ta'ammali da tunare kenan tunda ai ba za a yi abun a ce duka daya ba shi ba yana neman kanshi
gaskiya ina mukun san kanshi
to yanzu da kika yi magana akan cewa kina son namiji mai hankali mai natsuwa mai dame mu yanzu kin dinkule mana ne dan fa sa mana dame dame kenan za a gani a wurin wannan namiji mai hankali da natsuwa
to daga yanayin shi zaki gane natsuwan shi sannan kuma yau da gobe idan kuna tare zaki dinga karantar mutum ai tunda dai tsakani tunda dai ni dai ba yarinya bace a hankali idan kana tare da mutum kana fahimtar yanayin halin mutum zaka gane idan natsatsan mutum ne ko ba da tsatsi bane akwai namijin da daga yaso zaki ga ya fara alamun nuna yana so ya zo rinki irin yana so ya taba jikinki ko wani abu akwai wanda zaki ga shi duk ba wannan abin ya kawo shi ba ya zo ne yana son ki tsakani da Allah kuma ko da ba dai a ce irin akwai wani abu a cikin zuciyar shi yana iya controlling wannan din shi kin gane ba zai nuna miki
irin hanya su mazan ba sa yin shiga burtu ne watan su nuna miki Allah da Annabi a baki bayan an yi auren kuma su canza
suna yi gaskiya
to bari mu dawo wurin yan su abu wato yan matan zamanin kin ce kina son namiji amma kuma mace miki damu da kansa ba kuma kina son mai ilimi shin wani irin ilimi ma kike nema a wurin namiji
na farko dai ina son wanda yake da ilimin addini saboda addini ya kunsa komai na rayuwa sannan na biyu kuma ina son mai ilimin boko wanda ya kai kamar matakin digiri zuwa master har na professor in Allah ya bani
sai da kin fi son gungage kenan
a ina so
so me yasa
saboda gaskiya namiji mai ilimi ya fita daban
ko
duk inda ya shiga ya kasance zaki ganshi wayayye kuma ya san abin da yake yi shi sa nake kwadayin irin wannan maza kin ga kaman yanzu da nace miki ina son yin ilimi ya faru ne a kaina akan wani da na so shi muka yi soyayya ya iya wanka gashi ne kyau motan shi clean ke kin ganshi very handsome fa
a'a
ya dauke ni irin muka fita chilling din nan cin shawarma da drink
haka
wallahi kin ci wani turanci da yayi
a mango pak kenan
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ai ba za ki gane ba
a sai kin fahimta da me ya faru
ai har jirgin soyayyen da muka hawo muka yi dodar muka shige cikin sararin samaniya sai da muka fado mai gir fado kasar warwas
saboda me
wani irin turanci da yayi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan
matan zamanin wata turancin ne da yi mara kyau ko kuma kyau
ba ai ku tsawo ni yawa ai ba ni shiga taro bane gashi fa dai a haka
au saboda bai iya turanci ba za a shiga taro da shi
ina ai ba ni
ba za a nuna wa kawai muke
ne haba anti mu da muke son mu dan yawon duniya da shi ba mu wancan kasa kuma auren akai a tafi honeymoon to ina magana tafiya honeymoon
wato yanzu a cikin tsarin da ku dauka na mata in na matan zamanin nan akan maganar soyayya skelin da za ku sa da namiji shine sai in ya iya turanci
sosai gaskiya nan ya skelin nashi ya fado kasa yin warwasu
kina ji muke kon Allah jawo to amma an ce wai yanzu wani duk wannan askin da suke yi kananan riguna da suke sa musamman kayan kwallo kike ga namiji ya wuni da kayan kwallo wai saboda ku
sosai
kuma kuna son haka
in true da a kayan kwallo ma ai akwai designers wanda da kika ga saurayiya ta to zaki gane lalle shi babban yaro ne
oho shi sa suke sawa wannan askin ma halalci don saboda ku suke
sosai fa kai kin so samu gurin da ke mun kaikayi a zuciya na gaskiya ina son namiji da ganga yayi ban so ne din nan ina so
Allah
sosai sannan in ga an gyara mai dan gashin bakin sa da ake kira half millennia
a'a haka kenan
sosai sosai to sosai ina birge
to sai kuma ni
eh Thompson ne kuma inji namiji yana kamshi
wato mai yana da tsafta ke
ma da
lokaci an ce kawai sawa suke dan su kare wannan tsamin da suke
to ni dai kam gaskiya yawancin samari na masu tsafta ne suna da tsafta sannan ina san kin gari na farko dukan kallai na yin shi gan shi
na farko zan kalli takalmin da yasa designer sannan zan kalli agogon sa zan kalli irin glasses din da yake
yi sai komai sai mai tsara kenan sai talaka baya zuwa wurin shi
hata fadi
cikin hango
sosai ina so kallon kurin na kenan ba za ki gane bane
to ya maganan chilling din da kuke yi zuwa shin idan namiji ya zo miki kuma bai fita da ke ba anya za'ayi da shi
ina fa kai ina ai ba soyayya bema fara bani bema san matakin kula
bema dauko hanya ba
sosai sosai
to kaman ya da menene kike nema a kula namiji nuna miki kullan kulawar sa
kin ga dai akalla wanda na san ina so na tsakanin shi da Allah zai kira ni akalla ba aka tsara ba so goma a rana
an har ka'idan ce musu abu ake yi
har kwanciya ba
ki sai ba wace kira
kiran shi ya funawa
wato ya kasance kiran sa ya funa ki
haka
shine zai nuna miki cewa ya damu da ki
sosai
to bayan nan kuma
bayan nan kuma irin idan na kwanta bacci shi ma dai sai zai kira ni yaya kin kwanta kin rufa da bargo irin da sauran
kulawan nan kawai idan an je auren za
a yi wallahi sai dai bari
jirgin wata harvest day
wallahi ta bani da ni ba ma abin da ya bani da dare ba ma
jirgin soyayya
in ya zo har da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai turancin shi ya burge ta
wato aje a goge turancin kenan yanzu an yi kole
amma in kisa in kika duba idan kika tsaya kika yi tunani kowace mace tana son wanda ya iya magana ya kuma san me yake magana
akai ake yaudaran mu ai because saboda muna son masu mana ƙarya
ba wai ƙarya ba kamar yanzu bakiya son namijin da kamar duk abin da ke faruwa a duniya
ya sani
kuma mai ilimi kuma irin zai zo da turancin shi ma abin burgewa ne Amina ke ba da
kyau
a wallahi
ni na fito inji ana ce min to ya zan ce macen muradi
ne macen muradi
wato a ringa tsara ka da Hausa kenan
oh shine naki a ni turanci ne nawa irin ku ne za a zo a ce ne ma akwai wani irin lafazin soyayya madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma ga zauren tattaunawar mu domin jin karshen wannan hirar
Hajiya, hawa me kike duba a namiji har ya koda ki zuciya ke ta tsaya akan
su. Gaskiya kamar yadda na gaya miki dai da farko na tsuwa.
To bayan nan a da namiji a siffarsa. Menene wato kin ga yawanci mata za su magana ni a hinna san me kudi ina san a likatan moto ina san in yazo ya dinga kashe mu kudi ko yana aiko man da su ta account to kine ne
to ni dai gaskiya kudin namiji bai dame ni ba in dai har yana da rufin asirin da zai iya rike ni a matsayin
mata ba kin ji magana sai ku ce wani rufin asirin ai zuwa asirin ma kudi ce
wallahi inda yana da rufin asirin da zai rike ni ya ciyar da ni ya min sutura ya kula da lafiyar da sauransu sannan kuma ya san mutuncewa bangaren soyayya gaskiya ina son a nuna min soyayya da kulawa tsarin rayuwa ta irin kalan namijin da nake so na fi son namiji babban namiji namijin da ya mallaki hankalin shi daga shekara 55 zuwa shekara 60
to wannan ai rubuza shi
ran ki sai a ni maganar rubuzawa kurin saboda in yi shagwaba na yadda raina yake so har yana kallo na ni dai still ɗan karama ce ni kamar yarinya zai dinga gani na irin ba wai in auri namijin da irin ya girme ni ba da wani yawa ba bai fi irin shekara 5 ko shekara 3 ya bani ba gaskiya akwai raini a ciki daga baya zaki ga raini ya zo ya shiga tsakaninku zaki ga maimakon shi ya dinga lallaba ki a matsayin ki ta mace kina da rauni amma ki zaki shi zai ke zaki koma kina lallaba shi
sirrin
kenan eh gani zai dinga yi ma wallahi kamar ki girme shi sannan ya zo ya fara miki dabi'an neman kananan yara kin gane lokacin da kuka ba suna ya kace karama sai miki lokacin da kamar ai tun farko da ma wannan yacin ya kamata ya jira kamar ki abi aure ki ma kin gane
yake fara
yau shi kamar yanzu yake tashin balaga haka sai ci amma idan kika aure mai irin wannan shekarun ni fa ana wa fahimta da ni kuma ra'ayi na yadda nake so kin gane wannan babban zai dinga ganin ki kamar irin shi ai ke kike hakuri da shi kin gane saboda irin shekaru na basu wuce irin 30 ba shi kuma yana da shekara 50 at least kin ga ya bani shekara 20 kin gane ko kuma irin yana da shekara 55 kin ga ya bani shekara 25 akalla yawa to ba mamaki a cikin ƴaƴan shi akwai mate ne zai dinga gani kamar ni ai sa amma ƴaƴan shi ne dan yaran da wancan in kai dan karami na aura mate din na zai dinga ganin kamar
ta kamar dai alfarma ki kamar shi sai
yawa
ki dan shagwabe
na fi so in je in yi shagwaba kin san mace tana son karewa amma ni gaskiya a rayuwa ta da ma a tsarin rayuwa ta bana son auren namijin da irin bai bani shekaru da yawa ba kin gane na fi so in dan dinga ganin dan farfaran nan a cikin namiji to sai san ya san daraja yana burge ni wallahi in kara shagwa ba ka
eh wannan
kara shagwa ko
wannan tikitin tafiya din
yau
nan wani sun ce wa shi wai suna da departure lounge
haka
eh suna daidai wurin jiran tashin jirgi zuwa can Allah ya ba mu sa'a ga baki da to ɗan mata wato bayan kun je misali namiji mai swag wato ya iya wanka ga moto mai kyau ga tsafta kuma yana kai ki shin shawarma
haka
me kuma yake ƙara burge ki a namiji bayan kuma kirayen wayan da yake miki na dare ku hana ƴan uwa ku hana iyaye bacci
ina son namijin wanda zai wanda yake so na wanda zan masa shagwaba ya jura shagwabata sannan kuma ina son namijin da zai min laifi ya gane yayi min ba daidai ba ya ce min in yi haƙuri
namijin
sosai wanda a wannan zamanin yayi karanci samun haka
shi yasa kenan ake ta samun matsaloli
sosai a dake ka kuma ana ka kuka ki ji mun fa
to kuma dai
to ne wani irin rayuwa
ce kuma dai an ce ba ku da haƙurin yi ai kuma wai kuna gara sa a waje shi yasa in aka shiga gidan su ma suke ramawa
na to ai bai dace ba bai dace ba gaskiya wannan
bawa
sannan kuma ina son namijin da zai dinga dauka na muna zuwa shopping da shi
kina son kudi kenan dai
sosai
lashe mu wani ce kenan ke
ke kin san ma wani abu
ina jin
wani gaffa da za a samu rana da shi muka yi magana na ce mishi kwana biyu mun rabu da fita shopping sai ya ce min sai ya kwashe min da dariya sai ce me ya faru kake yin dariya sai ya ce min wai kina kawai na tuna wani abu ne haka sun ce kamar wani abu kenan sai ya ce kamar fadan majalisa ne ya fito takara ya kuma lashe kujera kuma wai sai daga baya a ce wai zai koma campaign to me zai koma yake nan sai ce to me kake nufi sai ce kake manta fa an fa kusa kamana an kai kayan sa rana gidanku kawai ranan ne bai ba
wato dama can wannan dama dan ki janyo ra'ayinki da yake ta kai shopping din wato yana nuna miki cewa daga lokacin da abu ya kare kenan
ba a
ci wannan dadin
ai rana abin ya ban mamaki a daure ni kai sun ce inna lillahi na rasa gani zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama haka kuke sai ci ai ba za ki gani ba ma wai sai na shiga daga ciki
ki ji ba miki a to kuma karo-karo haka
karo-karo sai na ce a wannan bayin ka bane ma tsan mala'iku ne
wato Allah tana miki asirin shi
sosai
to ya kai
kawai dai ana cikin haka dai haka kin san ko ni ka sa addu'a a gaba kawai ma dai sai bai ma yiwu akan shi ba
kika dinga zamewa kika
dinga zamewa to dan Allah ne zai sa in shiga daga ciki irin wannan lamari
wato tun da yaga cewa an riga an karɓi komai nashi kin zo hannu sai tunanin cewa kawai bari ya yanke.
Kin da yake mun spend money da?
To sai suke ajo.
Kawai sai suke hadda baki na wani bude baki na ce mai kwana biyu mun fita da mun rabu da zuwa shopping. Cine wai ke ce eh wai a sai kamun wannan karin magana.
Ni wa na tsora ta rajin wannan magana naki. To yanzu da ƙarshe me zaki ba sha mata shawara a game da yadda ake zaben soyayya da masoya a wannan zamani? A matsayin ki na yarinya mai gasuwa, me ya kamata mace ta duba fiye da waɗannan abubuwan da kina muke dubawa da ke kawo mana matsaloli a zamantakewar auren mu da soyayyen mu?
To gaskiya saboda Allah abin da ya kamata mace ta duba, ya kamata mace ta duba mutuncin mutum wanda take tare da shi. Abin da ya kamata mace ya kamata ta duba mutuncin wanda take ta duba yanayin wanda ya zo neman aurenta, ta duba yanayin shi. Sannan kuma idan mai mata ne, ya kamata a ce mace ta duba ta ga wani irin rayuwa matar shi ta cikin gida take. Number one kenan. Yana mutunta ta, ya san darajarta, ya mu'amalar shi da ƴaƴan shi da ya haifa yake. Idan ta ga babu matsala, yana rike matar shi tsakani da Allah, to ita ma ta tabbatar da cewa ba za a samu matsala ba. Amma in dai har a bincikinta ta gano cewa yana wulakanta matar shi ta gida, to ta sani ita ma fa bulalan da ya dubi uwar gida shi yake dawowa.
Haka ne wata rana.
Yawwa.
To kefa. Me mata irin ku masu rawan kai nasu
dai? Eh, gaskiya ne, na farko dai za ka gane dan gidan waye.
Oh, to, hai ai yanzu dai ana nan kina ta kudinsa kenan.
A ba zance mun magana ba kudi ba. Duk da kudin su ma fa abokin rayuwa ne.
Eh,
abin so ne
to ba damuwa.
To, yanayin tarbiyyar da ya samu da kuma yanayin mu'amalar sa da abokansa.
Fa'ance zuwa ba kuma bincike haka ne ko kuke fada so?
Eh, to gaskiya wani lokaci kin fa'ance su makaho ne.
Ko?
Gaskiya.
Amma ne wannan zamanin. Mu da idan mu bi muka shige shi.
To eh, to din na da kai na a wannan zamanin haka ne.
A makahon da kina sayi?
Eh, gaskiya makaho ne. Ko mun da yana da wani hali wanda bai dace ba, ko da an zo an faɗa mana, muka fushe kunnun mu, mu rufe idon mu, sai muka kamar mu hasada ne.
Na gane.
To irin haka.
To yanzu ya kamata a ci ana duba ki.
Eh, gaskiya ya kamata a duba.
Tunda an je an dawo,
Eh, gaskiya ne.
Allah ya kawo
lafiya. Amin.
Malamai na gode.
Kauna burin masoyi
wai 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 kiya
kici nake wayayi
wai 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 kiya
kaunar ki ta ina yi
wai wai
wai kina bai kama
ba wallahi na sha dariya
na tattauna wana mu gaskiya na sha fitu da
hira
da
aka yi
sai
bangaren mata, insha Allah mako mai zuwa za mu ji tabakin su maza. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana, wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lavis Gresham, the engineer mu ne da ya daidaita mana sauti, Mr. Audrius Regis, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa,
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.